jama'a masu sauraron mu barkanmu da wahaka barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa sunana Sadiq Abbas a yau dai mun lura ne zuwa fadar mai martaba sarkin Tunga Alhaji Muhammad Ibrahim Shu'aibu muna maka barka da saduwa da cikin wannan shiri namu na da dan gari
ina murna da halartar ku wannan fada lawa
da farko za mu soka ka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta na Tunga da ke karamar hukumar Auyi
masarautar Tunga dai asalin shi daga Katsina ne akwai wani daga Katsina ana kiran sa Mamman Angulu shi daga Tafashiya ne lokaci ya nemo isamu Galadimar Katsina to ba ba shi ba sai aka ba kaninsa kaninsa na sunan shi Ibrahim ne to tunda bai samu Galadimar Katsina ba shi maharbi ne sai suka bar Katsina sun zo Mararaba Kano sun zo Rogo har sun zo Zaria wato magana da nake yin nan a 1750 kenan wurin middle of 18th century lokacin da suka zo Zaria suka zauna a Zaria wato bayan yada zango a kasar Rogo jihar Kano kenan da suna a Zaria sai akwai maharba irinsu suna zo musu da labari cewa akwai wani wuri a kudu nan ana kiran wurin Adabu a wurin akwai giwaye da yawa sai suka fara neman wannan wuri har suka zo suna settling a Adabu
wanda yake hanyar Obi kenan yanzu
hanyar Obi nan to a wurin sai suna rika kashe giwaye din lokacin sukan ba sarkin kyana haure din cinyan giwan sai a kai ma an duma na duma to lokacin sai aka samu rikici lokacin da TV suna zuwa gefen Benue kenan turu kwande sai aka samu rikici TV na neman su expanding
su fadada
yawa su fadada wurin da za su zauna sai suka fara fadada wa mutanen kyana har ya rige kadan su kwace sarautar kyara to mu lokacin muna harbe giwayenmu muna farauta sai shi sarkin kyana a lokacin Osejaati sai ya ji aida wani jarumi mutumin Katsina sai ya gayyace shi a kawo musu doki da aka fara rikici sai aka kwato kyana to a ganin jarantakan da shi Mamman Angulu ya yi sai sarkin kyana ya ba shi wuri ana kira wurin Bajimba president Bajimba da yana Benue a yanzu da ba yana Benue ba ne da kasan har zuwa kyana ne akwai wani tibin da ya yi karfi a wurin sai ya ce shi ba zai bi Mamman Angulu ba ana kira shi Atumaji da ya ki mishi bayyana to sai wani fada kuma ya sake dawo Allah da ikonsa da aka gama wannan fadan sai kuma shi Osejaati ya shiga dan wani rikici na sarauta sai aka exile nashi zuwa
gudun hijira kenan
yawa aka kai shi Wukari shi su Mamman Angulu sai suka yi yunkurin a tafi a dawo da shi suka tafi har Wukari kuma an dawo da shi an sake sa shi a matsayin shi na sarkin kyana shi yayi mulki a kyana sau biyu ne to ina cikin wannan sai ya rasu amma kafin ya rasu ya ba Mamman Angulu jin kanshi ana kira ta Lami yar ogaci to Lami ita ne ta haifi Bubakar to lokacin da suka tafi suka dawo da shi a kalagar mulki shi Bubakar lokacin sarki Eladoga Oyatipo ya dauki permission a wurin sarki din cewa kai wurin da yake nan su ina cika fada da tibaye so ina so zai koma akwai yan wanshi a gefen Awai ya sauka a baure har akwai wani gano wanda ya yi a baure wurin da ya mishi ba saboda rashin ruwa sai ya je ya yada zango a tsohon Tunga shi Abubakar kenan fa dan shi Mamman Angulu don shi Mamman Angulu ya rasu tun a Bajimba ne ana kira wurin Tungar Kasa duk wurin da sun sauka suna sa mishi suna Tunga ne to bayan sun bar baure tun da ba ruwa sai ya tafi tsohon Tunga ya kafa tsohon Tunga akwai rijiyar shi yanzu haka a tsohon Tunga har yanzu akwai ruwa daga wurin lokacin Turawa kuma sun fara shigo da ships shi ne wani Bature Captain Chacha da ya shigo tsohon Tunga sai ya ce ai sai ya ba shi shawara ai akwai wani wuri gashi a nan akwai ruwa to present Tunga kenan sai ya bar wurin ya tafi tunga ne ya kafa wannan tunga kuma sun kafa gari sai garin kuma shi yazo ya zamanto kaman idon away ma ga baki daya domin Sir Gawan Bell wanda ya governor general na Northern Region duk lokacin da zai zo wani abu a wai sai ina bi ta ibi sai ibi ta tunga sai yazo tunga tufuna sai ya tafi away ina bi da ruwa ne Allah da ikon sa shi wannan Abubakar shi ya haifi Shu'aibu wato kakana kenan wanda ya haifi ubana kenan lokacin da tsufa ya zo mishi dan shi Shu'aibu a cikin ƴaƴansa mata wurin biyar ne Shu'aibu din ne namiji shi ne kuma autar su
kakanka kenan
kakana kenan to shi Shu'aibu bai isa da raba shi sarauta ba sai akwai wani mayaki wanda ya ba shi kuma ɗayan shi ana kira ta Amina sai ita ta roka ta ce a to ai tunda sarki ubansu ya rasu ta ne kuma babba a bata riko aka bar musa ta yi riko sai ta ba mijinta shi ne wanda yake yin function na sarki so shi yayi ma bai juma ba sosai ya rasu har ya rasu ma ba sai bayi sarautar da wuri ba an zo aka nada wani Umaru to shi dai ba relationship
alaka ke
yawa babu wani alaka da shi sarki Abubakar amma ina cikin tawagan da suka bi shi so an gama wannan shi yaro su sai aka sake nada mamman da aka nada shi bayan shi sai Ali bayan Ali sai shi lokacin Shu'aibu dama ya zama babban mutum ko ya zama ya karbi mulkin ubansa bayan Shu'aibu sai Alkasu Ibrahim bayan Alkasu Ibrahim sai Umaru Shu'aibu wanda shi da ne a wurin shi Shu'aibu dan Abubakar din to sai ni
yanzu kai za iya cewa sarki ne nawa kenan
matara
kamar ita masarautar tunga kana ganin ta kwashi shekaru nawa kenan daga tun wancan lokaci zuwa yanzu
ya kai shekara da
to kamar ita masarautar tunga kamar gidan sarauta guda nawa ne a tunga
eh to gidan sarauta dai an fara da guda daya ne shi gidan Abubakar amma yanzu muna da uku ne akwai gidan Abubakar ne
gidan ku ke
gidan mu kenan akwai gidan mayaki gidan mijin Amina yar shi Abubakar din kenan sai akwai gidan Ali to gidaje uku ne gari da wala
to kaman bayan ku ka tsinawa da kuka kafa wannan gari na tunga wani irin kabilu ne suke tunga
to tunga ya kunshi kabilu sun kai kaman biyar kaga bayan su ka tsinawa akwai Jukunawa akwai Kabawa akwai kuma Gobrawa sai kuma Sutibi
to kaman wace irin sana'a aka fi sanin al'ummar mutanen tunga ne
sana'ar mutanen tunga da yake garin ina bakin ruwa masunta suna nan
to harkar noma ba
akwai noma ai shine ma a yanzu duka noman shine babban sana'a sai shi kamun kifi sai kuma farauta
kusan kowane gari in ka je zaka ga suna da irin nasu take kamar ku a tunga kuna da wani take wanda kuka yi shahara akai da aka san ku da shi
tsiya madaurin ku daya
yanzu bari mu duba irin kalubale da ina masarautar tunga ko kuma garin tunga yake fuskanta kamar da me kuke fuskanta a matsayin kalubale
eh to a gaskiya a da kafin zuwan Dangote nan muna da wayansu damuwoyi wanda suke ci mana tuwo a kwarya kaman bandits suna rika
masu
satan dabbobi cattle rustling da su ne da masu tare hanya
yan fashi
saboda zuwan Dangote kamfanin Dangote nan mun samu security sosai
yanzu kaman sauran kalubale da suka jibanci kaman fannin ilimi ko makaranta hanya ruwan sha asibiti shin waɗannan ma ba ku da matsala a kai ko kuma kuna fama
yanzu muna da wani primary healthcare da comprehensive one din
karamin cibiyar kiwon lafiya
yawa to kuma muna da secondary school
kwata-kwata abin da ya sauka kenan a hirar tamu ta yau a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato NBS lafiya ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri ne ke cewa sai an jima.